sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumal tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana 26 ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
An gano wani sabon nau'in coronavirus a Afirka ta Kudu wanda kwararru suka ce abin damuwa ne saboda yadda yake canzawa da kuma saurin yaduwa a tsakanin matasa a Gauteng. Kasar Jamus za ta samu sabuwar gwamnati wata mai zuwa bayan da jam'iyyu uku suka amince su kafa hadaka a wannan makon. A yau Juma'a Faransa ta soke shirin wata ganawa da Burtaniya akan baki da ke tsallaka iyaka saboda rashin jin dadin wata wasika da Prime Minister Burtaniya ya rubuta akan rikicin.
Kanan labaran kenan aka saurara. A cikin shirin za ku cewa kusan mutane 10 ne suka rasa rayukansu a wani kauye da ke jihar Plateau.
Mutane da aka kashe yanzu da makafi ne mutane 10 ne har ma da yara a ciki.
Haka kuma za mu ji dalilin da yasa aka rasa rayuwar wani soja bayan da 'yan bindiga suka afka musu a hanyar Abuja zuwa Kaduna.
Ai sun tsare motar sojoji ne suka kashe soja ɗaya da wasu kuma suka ji ciwo wanda a yanzu haka akwai motar soja a gone a wannan yankin tsakanin garin Buruku da masallaci.
Daga nan kuma za mu ji cewa sojojin ruwan kasar Denmark sun buɗe wa 'yan fashin teku a gabar tekun gina wuta. Sai kuma shirin duniyar Amurka wani Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma masu tsaro ke aiko mana ta email, amma yanzu sai a gyara zama don sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An gano wani sabon nau'in cutar coronavirus a Afirka ta Kudu wanda kwararru a fannin kimiyya suka ce abin damuwa ne saboda yadda yake canzawa da kuma saurin yaduwa a tsakanin matasa a Gauteng, lardin da yafi yawan jama'a a kasar, a cewar ministan lafiyar Afirka ta Kudu Joe Fala. Cutar coronavirus na canzawa yayin da take bazuwa, kuma sabbin nau'ika ciki har da waɗanda ke saurin canzawa da ake da damuwa a kansu yawancin lokaci sukan bace. Kwararru a fannin kimiyya na sa ido akan yiwuwar sauye-sauye da ka iya sa cutar ta yi sauran bazuwa ko ta zama da muni, amma gano ko sabbin nau'ikan za su yi tasiri akan lafiyar al'umma zai dauki lokaci. Afirka ta Kudu ta fuskanci karuwar masu kamuwa da cutar, a cewar Fala a wata sanarwa ta yanar gizo. Nau'in cutar da ake kira B11529 da aka gano yanzu an ganshi a Botswana da Hong Kong a tsakanin matafiya daga Afirka ta Kudu, a cewar ministan. Gwamnatin Burtaniya ta sanar da cewa za ta hana jirage daga Afirka ta Kudu da wasu kasashe biyar zuwa kasar daga yau Juma'a da karfe 12 agogon GMT. Duk wanda ya zo daga waɗannan kasashen za a sa shi ya yi gwajin cutar coronavirus. Kasar Jamus za ta samu sabuwar gwamnati wata mai zuwa bayan da jam'iyyu uku suka amince su kafa hadaka a wannan makon, abinda ya kifar da jam'iyya mai mulki ta Christian Democrat, wato jam'iyyar shugaba Angela Merkel. Sabuwar gwamnati a ƙarƙashin Olaf Scholz na fuskantar gwajin farko game da manufofin harkokin waje yayin da Rasha ta girke dabban dakaru a iyakokin kasashen Turai daga gabas. Yan jam'iyyar Social Democratic Party ko SDP, jam'iyyar da ta samu rinjayen kuru'u da kyar a zaben da aka yi a watan Satumba, ta amince ta jagoranci hadakar jam'iyyun Green Party da Free Democrats. Madugun jam'iyyar SDP Olaf Scholz, wanda zai zama shugaban Jamus na gaba, a wani jawabi da ya yi ranar Laraba ya yi alƙawarin ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasar da ƙasashe abokan hulɗarta. Kawancanmu da Faransa, hulɗarmu da Amurka da kuma ƙuduranmu na tabbatar da zaman lafiya da bunƙasar tattalin arziki a duniya su ne ginshiƙin manufofin harkokin wajenmu, a cewar Scholz a birnin Berlin. Ga dukkan alamu batun zaman lafiyar na ƙara zama da rauni a iyakokin gabashin ƙasashen Turai. Rasha ta girke kimanin dakaru 90,000 tare da kayan aikin soja a kusa da iyakarta da Ukraine, kuma tana ci gaba da goyon bayan 'yan aware a yankin Donbas na Ukraine. A yau Juma'a Faransa ta soke shirin wata ganawa da Burtaniya akan baki da ke tsallaka iyaka saboda rashin jin dadin wata wasika da Prime Minister Burtaniya ya rubuta akan rikicin, abinda ya sa dangantaka tsakanin kasashen fuskantar koma baya biyo bayan mutuwar mutane 27 a tekun yankin a wannan makon. Ministan cikin gidan Faransa Gerald Darmanin ya fadawa takwarar aikinsa ta Burtaniya Priti Patel cewa an soke gayyatar tattaunawa da wasu ministocin kasashen Turai game da batun kalubalen baki masu kaura ta teku da aka yi mata a ƙarshen mako. An shirya yin ganawar ba tare da wakilcin Burtaniya ba, abinda yasa hukumomin London neman Faransa ta sake duban matakin.
Kafin mu sake dawowa da labarai, zamu leƙa Najeriya, inda ƙauyen Ta'adde dake karamar hukumar Basa a jihar Filato yau Juma'a ne aka kai hari tare da kashe mutane, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Zainab Babaji ta hado mana.
Gwamnatin jihar Filato ta umarci jami'an tsaro da su bankado 'yan bindigar da suka kashe mutane a wayewan garin yau Juma'a a ƙauyen Ta'adde dake karamar hukumar Basa don hukunta su. A wata sanarwa dake da sanya hannun daraktan hulɗa da manema labarai da jama'a na gwamnan jihar Filato Makut Simon Macham, gwamnan yace harin lamari ne na ɓata gari dake sanya bakin ciki da fargaba a zukatan al'umar yankin, da kuma ganin sun sake maida hannun agogo baya a zaman lafiyar da aka samu a jihar. A wayewar garin yau Juma'a ne wasu 'yan bindiga da ba a tantance ba suka kai hari a ƙauyen Ta'adde dake kan iyakar jihar Filato da Kaduna, suka kashe mutane suka kuma kone gidaje da kayan abinci. Mai magana da yawun kungiyar raya al'umar Irigbe David Simalison yace sun binne gawarwaki guda 10.
Mutanen nan sun shiga wani ƙauyen da aka kira Ta'adde a Biango district, misali karfe 1 na safe suka fara kokon gidaje, suka kashe mutane sun kone gidaje sun yawa ba kirge. Yanzu haka ina magana da ke na wurin ma muna cikin kirgawa, mutanen da aka kashe yanzu da muka bi ne mutane 10 ne, har ma da yara a ciki. Abincin da aka cire daga gonaki suka hada gaba gida sun kokole a wato mutanen da sun yi wannan alamar mutanen da sun shi ne Fulani. Kamin nan ranar Talata suka ma wayansu yaranmu kuma ambusha wani ƙauyen da yana kiran shi Anta, a wannan wurin sun kashe mutane 2 da kingan a wannan sati ya zama mutane 12 suka kashe mana.
To amma yanzu haka akwai jami'an tsaro a wurin?
A yanzu da yana magana jami'an tsaro suna nan, muna son justice, muna mutanen Irigbe suna son justice.
A gefe guda kuwa shugaban kungiyar Fulani ta Miyati Allah Kautal Hore a jihar Filato Umar Dakari da ke zama a karamar hukumar ta Basa yace ba Fulani ne suka aikata kisan ba.
Mun ma mun ji labari wannan harin da aka kai, amma dama su Irigbe duk lokacin da aka kai musu harin ne suke Fulani ne. To abinda nake son duniya ta gane cewa wannan yankin Irigbe gaba daya ba Fulani, wannan yankin daji ne. To ya kamata da ni shawara na su bar Fulani da suka fita wannan anguwar da inda suke a tsaka ni. Idan Fulani su koma, idan wani ya kawo a taka da Fulani za su fada da Irigbe su kama. Kullum abinda muke yi kullum akan cewa a zauna lafiya.
Gwamnan jihar Filato Simon Lalong dai ya umarci hukumar bada agajin gaggawa ta jiha da hukumar inganta zaman lafiya a jihar Filato da su tantance aukuwar lamarin da zummar bada tallafi wa waɗanda suka shiga wannan iftila'i. Gwamnan ya kuma buƙaci al'umma da su ba jami'an tsaro goyon baya ta hanyar bada bayanai da zai kai ga gano waɗanda suka yi aika-aikan. Ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai jami'an tsaro a jihar Filato ba su ce komai kan batun ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga cigaban labaran duniya.
Dubban 'yan Sudan sun yi zanga-zanga a titunan birnin Khartoum da wasu birane a jiya Alhamis, suna ci gaba da yin matsin lamba a kan shugabannin sojoji bayan da suka cimma yarjejeniyar dawo da Prime Minister farar hula da aka yi wa juyin mulki a watan da ya gabata. Manyan jam'iyyar siyasa da babbar kungiyar masu zanga-zanga ta Sudan sun nuna adawa da matakin Prime Minister Abdullah Hamdok na sanya hannu a wata yarjejeniya da sojoji ranar Lahadi. Wasu na kallon matakin a matsayin cin amana, wasu kuma na cewa matakin ya bada kariyar siyasa ta rufa-rufa game da juyin mulkin da aka yi. A Aldain, wata gunduma a Khartoum da galiban mazaunanta ma'aikata ne, masu zanga-zangar sun yi ta rera waka suna cewa juyin juya hali na jama'a ne, sojoji ku koma barikinku. Sun kuma buƙaci a yi wa waɗanda aka kashe adalci. Wata girgizar ƙasa mara zurfi amma mai ƙarfin maki 6.1 ta auku a yankin bakin iyakar Myanmar da India da safiyar yau Juma'a, a cewar cibiyar nazarin kimiyyar girgizar ƙasa ta India. An ji girgizar a Chittagong a Bangladesh da kuma Kolkata a gabashin India, a cewar wasu da suka shaida lamarin da aka wallafa bayanansu a shafin yanar gizon cibiyar EMSC ta nazarin girgizar ƙasa da kuma Twitter. cibiyar EMSC ta kiyasta karfin girgizar ya kai maki 5.8 bayan da a baya ta ce maki 6 ta kuma ce tushen girgizar na kimanin kilomita 126 a kudu maso gabashin Aizwal a arewa maso gabashin India
labaran duniya kenan aka saurara daga sashen House na muryar Amurka a birnin Washington DC madalla duk da kokarin da gwamnatin jihar Kaduna ke cewa tana yi don magance matsalar tsaro al'ummar yankin birnin Gwari sun ce harharen yan bindiga a yankunan su na ƙara kamari domin sun fara afkawa sojojin da ke rakiya ga motoci ga rahoton Isa Lawal Ikra
dama da ya tafiya a hanyar birnin Gwari zuwa Kaduna sai da jami'an tsaro ake yin ta ta yadda idan an tare motocin da za su Kaduna ko birnin Gwari sai motocin sojoji ɗaya ta wuce gaba ɗaya na baya sai dai kuma yan bindigan da ke dajin birnin Gwarin sun fara afkawa tawagar motocin da jami'an tsaron da ke yi musu rakiya inji ɗaya daga cikin al'umar yankin na birnin Gwari
a yanzu manomi bai iya zuwa gonar shi tsakanin kilomita 1 ko 2 wannan mutanen sun addabi hanya hasali ma sakamakon yanayin ƙaruwar da suke a hanya ya zama na hatta jami'an tsaron masu na farmasu domin yanzu mutumin da zai fito birnin Gwari maybe ma'aikaci ne maybe dan kasuwa ne maybe mai wata hurda ne ta yau da kullun a cikin garin Kaduna to dole sai ya jira fa domin wucewa haka mota daya bayan daya ba ranar da ba za a kashe akalla mutum 10, 5, 2, 3 ba adadi shine dole sai an tafi a kombo to sai saboda ya mota farko ta yi gaba mota ta biyu bata zo ba sai su da tsakiya su far musu wanda misali kamar jiya misalin karfe 4 zuwa 5 ai sun tara motar sojoji ne suka kashe soja daya da wasu kuma suka ji ciwo wanda a yanzu haka akwai motar soja a kone a wannan yankin tsakanin garin Buruku da masallaci
masani kan harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getsa dai yana ganin matsawar ba a tashi tsaye game da wannan matsala ba to akwai yiwuwar hare-haren yan bindigan ya tura mutane bango
matsalar yankin birnin Gwari wani abu ne wanda yake aika sako ga dukkanin mutanen arewacin Najeriya domin idan muka kalli yanzu kananan hukumomin Tagina da Kagara da Dandume da Sabuwa da Tsafe da Kankara da sauran kananan hukumomi da ke yankin da karamar hukumar Giwa suna cikin fitina da annoba na wannan yanayi da ake ciki kuma yar manuniya ce take nunawa cewa matsawar ba a tashi an yi abin da ya kamata ba to al'umma fa za su dauke matakan kare kawunan su sannan kuma za a samu matsala ta yunwa domin matsawar waɗannan yankuna da suke da matukar tasiri a wajen samar da abinci ba su yi noma ba to za a samu matsala da za ta shafi kasar wanda kuma sai an tashi tsaye za a iya samu bakin zaran
kokarin jin ta bakin rundunar sojan Najeriya a Wandib da ke nan jihar Kaduna game da wannan farmaki dai ya ci tura sai dai kuma kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya sha nuna da kokarin da jami'an tsaro ke yi wajen murkushe hararen yan bindiga a fadin jihar Kaduna baki daya
gaskiyan bayani jami'an tsaro suna fatattakan waɗannan baragurbin yan bindiga daɗi kuma tsakani da Allah duk mutumin da ke ranar hukumar birnin Gwari da Igabi da Giwa da kuma Shukun da kuma sauran kananan a hukumomi jami'an tsaro ba wasa ake ba suna iya bakin kokarinsu idan yan bindiga daɗi suka kai hari daya ko kuma biyu ina tabbatar maka akwai harare da dama wanda jami'an tsaro ke dakilewa
duk da saukin hararen yan bindigan da ake ganin an samu a wasu sassan jihar Kaduna dai yan bindigan sun tare hanyar Kaduna zuwa Abuja a ranakun Lahadi da Litinin duka a jere sannan kuma sai gashi sun tare hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari washe gari Isa Lawal Ikra murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
a gaida na Ikra sojojin ruwan kasar Denmark sun bude wuta tare da kashe ɗan fashin teku hudu a gaɓar tekun Gini dabda Najeriya biyu bayan musayen wuta tsakanin bangarorin biyu daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina
rundunar sojojin ruwan kasar ta Denmark ta ce jirgin ruwan yakin ta dake sentry a gaɓar tekun Gini ya gano wani jirgin ruwan yan fashin teku dake kai komo irin na marasa gaskiya take kuma jirgin yakin na Denmark yayi harbin gargadi irin na tona tsakuwa amma sai yan fashin tekun su ma suka maida martani ta hanyar bude wuta take kuma sojojin ruwan kasar Denmark din suka bude wa jirgin yan fashin tekun wuta inda suka kashe yan fashin teku guda hudu suka kuma raunata wani guda daya kana jirgin ya nutse sanarwar da rundunar sojojin ruwan kasar Denmark ta fitar na cewar dakarun nata sun yi hakan ne a wani mataki na mai da martani domin kare kai a bara dai an sami aukuwar fashin tekuwar sau 195 garkuwa kuma da mutane 130 cikin 135 da aka samu a duniya baki daya a wannan yanki na gabar tekun gini aka same shi inji ofishin hukumar sufurin ruwa na duniya ministan tsaro na kasar Denmark Mr. Trine Bramsten ya ce Denmark ta turo jiragen ruwan yakinta da ma jiragen sama wasu sokar ungulu zuwa gabar tekun gini don kare jiragen ruwan kasar ta da ma na sauran kasashe da ke yin zirga-zirga a wannan yanki kimanin jiragen ruwan kasar Denmark 40 ne ke bin wannan hanya na tekun gini a duk rana al'amarin kuma da yasa shugabannin kasar ke jin cewa akwai alhakin da Allah dora musu na kare yan kasar su hatta a wajen kasar Prime Minister Denmark Mr. Mette Frederiksen da jagoran adawa Mr. Jacob Ellemann sun shirya zuwa gabar tekun gini domin duba sojojin nasu a yayin wata ziyara zuwa kasar Ghana Hassan Mainakaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC, ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ba ga ka a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafin mu yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Sai shirinmu na gaba.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Amurka na wannan mako zai yi waiwaye ne kan ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kai Najeriya a makon da ya gabata. Inda ya yi wani muhimmin jawabi kan manufofin Amurka dangane da abin da ya shafi dangantakar nahiyar Afirka. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Muhammad Dalo. Madalla. Yayin ziyarar da ya kai Najeriya a makon da ya gabata, sakataren harkokin wajen Amurka ya gabatar da wani muhimmin jawabi kan dangantakar Amurka da kasashen nahiyar Afirka. Inda har ya kyankyasa cewa Amurka za ta haɗa wani taron koli na shugabannin kasashen nahiyar don ƙara yaƙin dangantakar ƙasar ta Amurka da nahiyar. Blinken ya yi wannan jawabi ne a hedkwatar ƙungiyar raya ko bunƙasa tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS da ke Abuja. Inda ya da zango bayan da ya baro kasar Kenya kafin daga baya ya dangana da kasar Senegal duk a makon da ya gabata. A cewar sakataren Blinken, shugaban Amurka na da shirin karɓar bakuncin wani taron koli tsakanin Amurka da shugabannin kasashen Afirka don a tattauna batutuwan da za su karfafa hulɗar diflomasiyya da kuma karfafa alaƙar da ke tsakanin ɓangarorin biyu. Ko da yake bai bayyana takamaiman lokacin da wannan taro zai wakana ba. A ranar Alhamis din makon da ya gabata ne, wato bayan da ya gama ganawa da shugaban Muhammadu Buhari da wasu manyan jami'an gwamnatin kasar, Blinken da ministan harkokin wajen Najeriya sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya da Amurka za ta tallafa wa Najeriya da kuɗi dala biliyan 2.1 don bunƙasa fannonin kiwon lafiya, ilimi, noma da yadda za a ci gaba da samar da shugabanci na gari. Kazalika Blinken ya sabunta matsayin da kasashen biyu suka cimma a baya kan yaƙi da annobar coronavirus, sauyin yanayi, tsaro da kuma kare haƙƙin bil'adama.
The engagements that I'll have throughout my time here in Nigeria reflect the depth of this partnership of now more than six decades.
Sakatar harkokin wajen Amurka ke ne yake cewa irin abubuwan da na duka kuka yi a Nigeria sun nuna irin zurfin dangantaka da ke tsakanin kasashenmu da muka kwashe saman shekara 60 muna yi tare da nuna yadda hadin kanmu yake da armashi hakan kuma zai karu kamar yadda ba taba gani ba wajen dinkarin kalubalen da muke fuskanta a kokarin da muke na samuwa al'ummarmu makoma mai kyau wanda hakan shine aikin mu
what our responsibility really is.
Najira dai ta ga karanta tashin hankula da suka danganci rashin tsaro da kuma raguwar kare haƙƙin bil'adama cikin ƴan shekarun da suka gabata. A makon da ya gabata ne wani rahoto da wani kwamiti ya fitar ya zargi jami'an tsaro wajen yin amfani da ƙarfin da ya wuce kima don tarwatsa masu zanga-zanga a watan Oktoban bara, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutum 11. Hakan ya faru ne shekara ɗaya bayan wata zanga-zangar da aka yi ta nuna kyamacin zalin da 'yan sanda ke yi a Najeriya. Yayin ziyarar Blinken ya kuma gana da kungiyar fararen hula inda har ila yau ya jinjina wa kwamitin binciken da ya fitar da wannan rahoto. A cewar sakataren harkokin wajen Amurka, ya zama dole gwamnati ta riƙa kasancewa mai gaskiya a dukkan al'amuran da take gudanarwa.
We anticipate and look to the state and the federal government's response to the findings. And expect those to include steps that ensure accountability and address the grievances of the victims and their families.
Yace muna fatan gwamnatin jiha da ta tarayya za su dauki mataki kan wannan sakamako da kwamitin ya fitar tare da daukan matakin da zai sanya ran waɗanda aka zalunta da iyalansu. Wannan ziyara da Blinken ya kai nahiyar na zuwa ne yayin da yake ci gaba da nuna damuwa kan irin tasirin da kasance nake da shi a nahiyar ta Afirka. Da kuma karuwar da ake gani na basuzukan da kamfanonin chaining ke bin kasashen Afirka. Sai dai Blinken ya ce, dangantakar Amurka da nahiyar ta Afirka abu ne da babu logi cikin nadi. Amma ministan harkokin wajen Najeriya Geoffrey Enyama ya bayyana dalilin da yasa Najeriya take ba chaining fuska.
And there is just a huge infrastructure deficit that we're facing in this country. And
yace kasan muna fama da karancin ababen more rayuwa sannan mun ga wata dama ce mai tsoka tattare da China sun kuma saba da ire-iren waɗannan manyan ayyuka kazalika mukan karkata hankulan mu kan duk wanda muka ga zai iya samar mana da abin da ƙarfin mu zai iya yi gabanin ziyarar tasa a Najeriya Blinken ya fara ya da zango ne a Kenya kafin ya karasa Najeriya inda daga nan ya kammala rangadin nasa a ƙasar Senegal inda ya gana da shugaba Macky Sall. Wannan kenan. To masu sauraro idan Allah ya kai mu mako mai zuwa wato idan muka shiga watan Disamba kenan. Shirin na duniyar Amurka zai mai da hankali wajen kawo muku bitar wasu muhimman batutuwan da muka tattauna a kai a cikin wannan shekara ta 2021 mai karewa. Wato za mu yi waiwaye ko bita kenan kan wasu daga cikin fitattun batutuwan da shirin na duniyar Amurka ya kawo muku a bana. Ta fatan za a kasance tare da mu. Kaisukan a madadin Timothy Obiezu da Daniel Brown da ya haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
Gai da Muhammad Lalo yanzu kuma sai wasu daga cikin sakon da hukumar tsaro ke haiko mana ta hanyar email.
Yau filin zai fara ne da ra'ayin Garba na Halikan ba jihar Kebbi Najeriya mai cewa assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Baba goyen bayan matakin gwamnatin Najeriya na sake jefa al'umma cikin uba da sunan janye tallafin man fetur. A bar mu da wannan musifar da ke addabar mu. Shekaru wajen bakwai kenan na jagorancin wannan gwamnatin. Ra'ayi na gaba na haɗin gwiwa ne daga Aminu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Malam Hassan Hamza Sule Tankarkar a jihar Jigawan Najeriya. Masu cewa assalamu alaikum muryar Amurka. hakika yunkurin cire tallafin man fetur da gwamnatin kasar mu ta Najeriya ke yi zai kara jefa al'umma cikin tsadar rayuwa da hauhawar farashin kayan masarufi. Don haka ya kamata gwamnati ta canza tunani, muddin dai tana mulkin ne domin talaka kuma bukatun talaka ne gabanta. Sai kuma ra'ayin Aminu Muhammad dan Fulani Maradawa Najeriya mai cewa salamu alaikum muryar Amurka. Mun ji cewa ma'aikatar tsaron Najeriya za ta jibge jami'an tsaro akan hanyar Kaduna zuwa Abuja. To sauran hanyoyin fa irin su hanyar kauren Namoda zuwa Shinkafi da kuma kauren Namoda zuwa Zirmi da Jibiya su kuma wani irin mataki za a daukar musu? Kuwa kawo mai ruwa Bajoga da Sale Muhammad Isa Bajoga cewa suke hakika al'ummomin wasu sassan cikin jihar Zamfara na cikin wani hali na aljannar waina, kasa zafi sama zafi. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo musu mafita. Shiku Sani Muhammad Cindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya cewa yake tabbas jagorantar taron majalisar koli a kan matsalar rashin tsaron da ta yi katutu a kasar mu Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari ya yi abin ayaba ne. Allah ya sa hakarta cimma ruwa. Daga ƙarshe sai ra'ayin su Faruku Mahe Karoga da Kinunu Sani Sukari masu cewa salamu alaikum VOA Hausa. Hakika hana dan tsohon shugaban Libya Saifullahi al-Islam tsayawa takara da hukumar zabe ta yi tauye masa haƙƙinsa ne a matsayinsa na wanda ke da ikon zabe ko a zabe shi.
Madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Cutar coronavirus a Afirka ta Kudu wanda ƙwararru a fannin kimiyya suka ce abin damuwa ne saboda yadda yake canza da kuma saurin yaduwa a tsakanin matasa a Gauteng, lardin da yafi yawan jama'a a kasar, a cewar ministan lafiya Afirka ta Kudu. Kasar Jamus za ta samu sabuwar gwamnati wata mai zuwa bayan da jam'iyyu uku suka amince su kafa hadaka a wannan makon, abin da yake fara jam'iyya mai mulki ta Christian Democrat wato jam'iyyar shugaba Angela Merkel. A yau Juma'a Faransa ta soke shirin wata ganawa da Burtaniya akan baki da ke tsallaka iyaka saboda rashin jin dadin wata wasiƙa da Prime Minister Burtaniya ya rubuta akan rikicin, abin da ya sa dangantaka tsakanin kasashen fuskantar koma baya biyo bayan mutuwar mutane 27 a tekun yankin a wannan makon.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma a shirinmu na dare da misalin karfe 9:30 za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu amaradin Maryam Dauda ta yi gabatar da shirin da kuma Julie Levis Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa ku daka shirin yau da gobe. Shirin matasa. Assalamu alaikum.